sai tunani ki sani na ki nake ko duba ni baki kuma ni kaunar ki nake kin ga na ki gani zo ki rike ni kar ki bari ki sake masoyi bai gudun masoyi ki gani ki shi ki nake ina kaunar ki kin jira didi kin jira didi na kaunar ki ladi kada na kuka ki daure ki tanka akan kina kwashi duka na gaza in taka ga zuciya na ta saka so ya sanya sarka ga hannuwa na kwana mika ga sina mika ina kaunar ki kinje ladidi kinje ladidi ina kaunar ki ladidi kinje ladidi ina kaunar ki ladidi kinje ladidi ina kike ne kyakkyawa zo ki de bankewa da sanki nake yin kawa ladidi kyakkyawa zan so ki ba wani yawa ba ni tsoron kowa duhun dare ko rana ke nake nema
wanda ke a zuciyata kar da ka kanni